although we have our differences, they count for far less than the values.
Shugaba Buhari ya buƙaci haɗin kan 'yan Najeriya duk da bambance-bambance da ke tsakaninsu na addini, ƙabila da siyasa.
We support the not too young trend legislation.
Shugaban ya bayyana yadda ce gwamnatinsa ta mutunta matasa ta hanyar sanya hannu kan ƙudurin dokar ƙarancin shekaru wajen hurumin takara.
I want to assure you that as president, I will continue to work tirelessly to promote, protect.
Shugaba Buhari, wanda yake jawabi a murnar cikar Najeriya shekaru 58 da samun ƴanci, ya taɓa muhimmancin tsaro da ƙara nanata cewa gwamnatinsa za ta ci gaba da kare rayuka da dukiyoyin al'umma. Nan take ɗan jarida Umar Gombe da ya saurari jawabin ya nuna da sauran rina a kaba.
Dan abin da ke ban takaici ba ma Najeriya ba, a ƙasashen Afirka za a ga kamar ana roman baka, ana wasa da abin da ya shafi rayukan al'umma. Musamman a nan Najeriya, dan kaga yanzu misali ga rigingimun da suke faruwa a Zamfara, ana ta kakkashe mutane a daidai fa lokacin da shugaba Buhari yake wannan maganar, ana ta kashe-kashen mutane a Jos. Ga wani janar na soja wanda an kashe, an dulmiye motarsa cikin gulbi, amma har yanzu ba wani matakin da aka ɗauka. Kwanan nan Malam Irufai na Kaduna ana ta kashe-kashe a birnin Gwari hanyar Kaduna zuwa Abuja, amma ya fito ya ce wai ana ruruta irin wannan kashe-kashen. Kenan kaga bai dau rayukan da muhimmanci ba.
I have committed myself many times to ensure that elections are fully participatory, free and fair. And that the independent
gabatun zabe shugaba Buhari ya ce gwamnatinsa za ta tabbatar hukumar zabe yana aiki cikin ƴanci kuma ƙoremin mutane su yi aiki. Hakanan ya nuna takeicin yadda wasu ke yaɗa ƙiyayya ta amfani da yanar gizo. Yana mai cewa duk da bambance-bambancen da ke tsakanin mutane, ya zama mai muhimmanci a hadukan ginshiƙan haɗin kan ƙasa don zama tare da girmama juna. Isa Mu'azu Darma, jami'in labarun tazarcin shugaba Buhari ne, ya ce bayanan shugaban na da zumar haɗa kan 'yan Najeriya ne don nasarar zaben 2019 da zai gamsar da kowa, duk da ya yi hasashen Buhari ne zai lashe zaben.
Shiwa Buhari ya yi mulkin nan an gani, abu ne bayyani. Wanda duk ɗan Najeriya ya sani, abubuwan da suka bayyana sun gansu ga sunan a fili, a zahiri, a bayyani. Sai dai kawai wani abu ne na rurrute abubuwa ne na 'yan siyasa waɗanda 'yan adawa ke ta gudanarwa, amma ya yi abin nan an gani. Yau inda shugaba Muhammadu Buhari zai sauka daga mulkin Najeriya, to duk rakwat ɗin da ke akwai nashi in kabi ba inda za ka ga ya saci ko kwabo, sai dai a yi ta kan bi sani ba, amma yana sani ba inda za ka kama Buhari da ya taɓa kwaban wani cikin wannan baitul mali ta gwamnati.
Gabanin irin wannan lokaci na murnar ƴanci a baɗi, sabuwar gwamnati ce za ta kama madafun iko a fadar Aso Rock, wa imma Allah ya dawo da shugaba Buhari ko ya ba wa ɗaya daga 'yan hamayya nasara. Nasura da Mailika, Yamurar Amurka daga Abuja, Najeriya.